alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan shine karshen wannan daura da muka gabatar daga wannan masallaci mai albarka na Umar bin al-Khattab dake nan unguwa ta Federal Locus anan cikin garin Gombe, Fadar Jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta, inda aka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana saboda karancin ilimi ko karancin bincike. Abinda nake so na dan ce cikin minti 2 zuwa 3 shine shi hadisi ko in ce sanadi da ake ta tattauna haddasana hadisi ya inganta bai inganta ba, ilmul hadisi riwaya, ilmul hadisi diraya, waye ruwaito su wane ne, da sharuɗan hadisi ya zama ingantacce daga sanadin da ainihin ruwat, wato a al'ummomi gaba ɗaya kaf babu wanda Allah ba su wannan sai mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnadu ba al'umman da take da shi, Yahuda ba su da shi, Nasara ba su da shi, duk al'ummomi da su gabata mu Allah ya zaba ya ba mu sanadi, ba wanda suke da sanadi in ba mu ba. Shi yasa karere yake shiga addinin su dan babu sanadi. Kun fahimta ko? Mu ne muke da asma'ur rijali, mu ne muke da wanda ya ruwaito wane ne, ina aka haife shi, dan waye shi, waye kakan shi, ya halin shi yake, aina yayi karatu, wani gari da wani gari yayi tafiya yayi je, duka sai an san ka cike da bai kafin a karbi hadisin, a san halin ka, a san. Shi yasa suke da majhulul hal majhulul aini. Al-imam Muslim a cikin muqaddimar shi na Sahih Muslim ya kawo magana Abdullahi ibn Mubarak al-Marwazi, an haife shi hijira tana da shekara 118, ya rasu hijira tana da shekara 181. Yake cewa al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Yace wannan isnadin da kuke gani fa, haddasana har zuwa kan annabi din nan, yace yana daga cikin addini. Yace in banda isnadin nan da kowa ya faɗi abin da ya ga dama, sai shiryo kare shi kuma a karba. Amma kana cewa annabi ya ce mu cewa ga ya maka kawo sanadi, da ka kawo sanadin kowa sai an bi kan shi, wani dan wani a ce wani da'ifi ne, wani muttaham bil kazib. Ina fata an gane. To mu kada muke da wannan abu, wani sika ne, wani saduqun ne, wani saduqun lahu awham, wani mudallis, wani yursil, mu kada muke da wannan abu. Shi yasa akwai Abu Ali al-Jabba'i, shi wannan Abu Ali al-Jabba'i din nan an haife sa hijira tana da shekara 235, hijira shekara 235, ya rasu hijira tana da shekara 303. Shi ba mu'tazili ne, wato yana daga cikin makaman jigajigen mu'tazila, shi ne mai dariƙan jabba'iyya a cikin mu'tazila ɗin ma. Amma ya wata magana mai ban ƙa'i da malaman hadisi ke aiki da ita. Ka san ahlus sunna in kai magana mai kyau suna karɓa, ko kai waye ne? Tunda shedan ma ya faɗi magana an yi aiki da ita. Sadaka wa huwa kadhubun. Ina fata an gane. To Abu Ali al-Jabba'i kamar Imam Suyuti ya kawo a cikin Tajribur Rawi yake cewa qad khassa Allahu hadhihi al-ummata bi thalathati ashiya'a lam yu'tiha man qablaha. Yace al-isnadu wal ansab wal i'rab. Al-isnadi wal ansabi wal i'rabi. Yace wannan al'umman tamu ta manzon Allah alayhi salatu wassalam, Allah ya kebe ta da ababe guda uku, bai ba wani ba kafin wannan al'umma. Yace al-isnadu sanadi, haddasana mu kade muke da shi, ta mu gode wa Allah akan wannan abu. Shi yasa wani daga cikin malamai Abu Abdullah An-Naisaburi Imam Hakim ya ruwaito karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala a qul fa'tu bi kitabin min ilmin aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqina, cikin suratul ahqaf ko qul fa'tu bi kitabin min qabli hadha, aw haka ne ko, aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqina. To sai ce atharatin min ilmin din al-isnadu ake nufi. Akwai ruwaya da ya kawo daga Abdullah bin Abbas ya fassara atharatin min ilmin, yace al-isnadu. Ina fata an gane. Shi yasa Imamul Iraqi cikin alfiyansa yake cewa qad qussatil ummatu bil isnadi wa hawa min ad-din bila tardadi, a cikin baiti yace hakika an kebe wannan al'umman tamu da isnadi yace wa hawa min ad-dini wannan yana cikin addini bila tardadi babu kokonto shesa ibn fudiyo Allah mishi rahama yake fada cikin baiti yace wa kassana bi sihatil isnadi ila nabiyyin al-azim al-hadi yace an kebe mu da isnadi tiryan tiryan har zuwa kan nabiyina annabin mu al-azim al-hadi mai girma mai shirarwa to wannan isnadin na addini shike takawa duk makarishi birki da kazo ka shiro falalanka ta ƙarya a ce ƙarya kake babu hadisi akai babu aya akai wannan shine rigima ahlus sunna da imbiriya fa kar ka rage kar ka ƙara a su a bar su an gani a mafarki an ba wani falala wai a yadda ina fata kun gane su ko sai a mu fa addinin nan qur'ani ne da hadisi in ka kawo hadisin ma ya inganta ko bai inganta ba to su abinda ba sa so a yi kenan to shi yasa duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan al'umman ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya san ina zai karbi addinin shi ba a mafarki ba ba tatsuniya ba ba sharholiya ba a Allah ya ce annabi ya ce ya kuma magabata suka fahimci abu kar ka fassara kai da fahimtan ga fahimtan Abdullah bin Abbas fahimtan Hassan al-Basri fahimtan Maliku wannan to shine addini Bukhari ya ce kaza Ibn Hajar ya ce kaza wani ya ce kaza to da wannan ake bautawa Allah subhanahu wataala to wannan shine addinin mu wannan kuma shine isnadi da ake ta magana din wanda ya kamata mu a matsayin mu na daliban ilimi mu ba wannan bangaren muhimmanci insha Allah ne tace daura ta farko kuma zamu ci gaba kamar yadda muka alƙawari da izinin Allah Allah ta'ala ya sanya mana albarka gaba daya subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفر اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم امين